Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa akan zango FM 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Lahadi 5 ga watan Maris shekara ta 2017. Ga kanin labarai.
Mai magana da yawun shugaban kasar Amurka Obama ya gabatar da bayani a rubuce bayan jiyar rubutun Twitter da Trump ya yi a safiyar jiya Asabar na zargin Obama ya yi sace sauraron waya ta Trump a Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Nuwambar bara. Kafafen yada labarai a nan Amurka sun rawaito cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe Litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa Amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin na baya. Dakarun Iraki da sojojin Amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin Mosul a kokarinsu na kwace wurin da har yanzu yake karkashin dakarun da Ish.
To kanin labaran kenan. Har-haren da aka rika kaiwa kudancin Kaduna da ya janyo asarar rayuka da kaddarori ya haifar da rashin yarda. To ko menene dalili?
Ana wanka da mun fahimta na gano wani shedanci ne ya shigo a cikin al'umma yana so ya kara raba hankalin jama'a. Na biyu rashin yin abin da ya kamata a bangarorin gwamnati da jami'an tsaro.
Muna kuma da rahoto kan ziyarar da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya kai jamhuriyar Nijar, sai kuma kiran mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya kan yaƙi da cin hanci da rashawa. Za mu kuma kawo muku maimaitin shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Har izuwa yanzu dai jami'an gwamnatin Donald Trump ba su yi wani martani dangane da ƙaryata zargin da shugaban ƙasar ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na sata sauraron waya ba a yayin da ake gudanar da kamfe na zaben bara. Mai magana da yawun Obama ya gabatar da wani bayani a rubuce bayan jerin rubutun Twitter da Trump ya yi a safiyar jiya Asabar na zargin Obama ya yi sata sauraron waya ta a Trump Tower a birnin New York kafin yakin zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Nuwambar bara. Wani mai taimakawa Obama ya ce zargin da Trump yake yi ƙarya ce kawai. Kevin Lewis mai magana da yawun Obama ya ce ba wani jami'in gwamnati a White House lokacin gwamnatin Obama da ya shiga cikin binciken da ma'aikatar shari'a take yi, inda ya ƙara da cewa a ɓangaren tsohon shugaban ƙasar ya jaddada hakan wanda yake doka ce da bata hauce kan kowa ba. Muryar Amurka ta tuntuɓi jami'an White House domin neman bayani a jiya Asabar ɗin, amma abin ya ci tura. Haka kuma ma'aikatar tsaro ta FBI zuwa ma'aikatar shari'a ba su ba da wani bayani dangane da al'amarin ba. Kafafen yada labarai a nan Amurka sun rawaito cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe Litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa Amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin a baya. Ba a sami cikakken bayanin sabuwar dokar ba har ya zuwa daren jiya Asabar, amma duk da haka kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton sabuwar dokar hana tafiyar ba za ta hada da Iraki ba a cikin jerin sunayen kasashe bakwai masu yawan musulmi da dokar ta take a kansu kamar yadda aka auna. Kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da haramcin tafiyar na ranar 27 ga watan Janairu wacce ta haramta wa 'yan kasashe guda bakwai masu yawan musulmai shigowa Amurka na wucin gadi, waɗanda suka hada da Iraki da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Dokar kuma ta tsaida shirin 'yan gudun hijirar Amurka. Trump dai ya bayyana damuwarsa ne dangane da 'yan ta'adda a yayin da yake saurin saka hannun akan hana shigowa Amurka na wucin gadi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Dakarun Iraki da sojojin Amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin Mosul a kokarinsu na kwace wurin da har yanzu yake karkashin dakarun da Ish. jami'an sojin Iraki sun bayyana a yau Lahadi cewar sun kwace ƙauyuka masu yawa a yammacin Mosul a sabon yakin inda suke ƙara kutsawa zuwa bangaren tsohon birnin. Harin ya samu tsaiko a kwanaki na sakamakon rashin kyawun yanayi. Dubunnan fararen hula suna guduwa domin kaucewa fadin a kowace rana. Tun lokacin da gwamnati ta fara shiga bangaren yammacin birnin a ranar 19 ga watan Fabrairu, kwamandojin Amurka da na Iraki sun bayyana irin jajircewar da tsananin karfin da ISIS suka yi a wajen tsare wurin da yake da muhimmanci a bangaren da yakin ya tarwatsa a kasar. Dakarun haɗin gwiwar Amurka sun ba da horaswa da kuma shawarwari wacce ta taimaka wa sojojin Iraki a wajen yakin na Mosul. Dakarun na Iraki sun ƙara kwace wani sashi a Mosul a farkon watan Oktobar 2017. Dubunnan wakilai ne a fadin China za su taru a Beijing domin gudanar da taron majalisa wanda za a fara shi a yau Lahadi a wurin da ake kira Great Hall of the People. Premier Li Keqiang ya faɗa wa wakilan China na buƙatar faɗaɗa tattalin arzikinta da kaso 6.5 na ma'aunin arzikin ƙasa a shekarar da muke a ciki ta shekara ta 2017. Premier ya yi alƙawarin tunkarar ɗaya daga cikin matsalolin ƙasar da ake gani a zahiri na gurɓatacciyar iska. Ya ce gwamnati za ta ƙara azama wajen ƙoƙarin kula da gurɓatacciyar iska ta hanyar cire tsofaffin ababen hawa daga kan hanya. Da kuma ƙara ƙarfin gwiwa wajen amfani da motocin da ke amfani da kyakkyawan ma'adani. Li ya ce kowa na da haƙƙi wajen samun nasara akan wannan matsala, in dai har al'ummar mu za ta ci gaba da ƙoƙari, to za mu ci gaba da ganin sararin samaniya tarwai a kowace shekara da za ta zo. Ya ƙara da cewa China za ta ƙara matsawa gaba wajen karewa da kuma tsare gurɓatar ruwa da ƙasa. A ƙasar China ta samu ƙarin kaso ta 6.5 zuwa 7 cikin 100 wanda ya ƙare a kaso 6.7 cikin 100 wanda ya kasance marar sauri a cikin shekaru 26 da suka gabata. Shugabanni a China sun yi haƙuri da jan ƙaruwar tattalin arzikin domin samun damar kula da yawan basussuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude tattar hotunan namu a Jamhuriyar Niger, inda wata tawagar kwamitin sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara yada zango a ziyarar ƙasashen yankin tafkin Chad da take yi. Wakilin mai suhu Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani.
Karo na farko kenan da tawagar ta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ziyarar aiki a Jamhuriyar Nijar bayan ta ziyarci ƙasar Kamaru da kuma ƙasar Chadi. Tawagar dai na ƙarshen jagorancin Maci Rascroft, jakadan ƙasar Birtaniya a kwamitin na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya bayyana maƙasudin wannan ziyara a Jamhuriyar ta Nijar. Mun zo ne domin kawo goyon bayan ga shugaban ƙasar Nijar da gwamnatinsa da kuma abokanan hulɗa a game da ƙoƙarin da suke yi a fannoni guda uku, kamar yaƙi da ta'addanci musamman ma da ƙungiyar Boko Haram da Al-Qa'ida da kuma ayyukan jinƙan al'umma.
Deuxièmement, c'est la crise humanitaire.
Bayan dai ya gana da wannan tawagar shugaban ƙasar Nijar Isufu Mahamudu, ya bayyana buƙatotin Jamhuriyar Nijar zuwa ga kwamitin na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya.
La sécurité, c'est une de nos premières préoccupations.
Matsalar tsaro na cikin jerin abubuwan da suka dauki hankulanmu, saboda ƙasar Nijar na cikin wani bangare da ke fama da barazanar tsaro wanda ya samo asali daga ƙasar Libya zuwa ƙasar Mali, sannan daga ƙasar ta Mali zuwa tafkin Chadi. Don haka shekaru da dama kenan da ƙasar ta Nijar take keɓe kashi 10 cikin 100 na kasafin kuɗinta zuwa ga tsaro.
10% des ressources budgétaires à la sécurité.
Ana ta bangare wakilin kasar Amurka a kwamitin na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya Michel Saison ta bayyana irin taimakon da kasar ta Amurka za ta kawo kasar ta Niger.
Les États-Unis est avec vous. Nous sommes vos partenaires fidèles, nous sommes.
Kasar Amurka na tare da ku, zamu kuma taimaka muku a fannin ci gaba mai ɗorewa ta hanyar saka yara mata a cikin makarantun boko da kafa proje-proje domin samar da abinci da fannin kiwon lafiya da ayyukan jinƙai, sannan kuma da taimakawa mata domin samun ayyukan dogara da kai. Bayan dai wannan tawagar ta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bar Jamhuriyar Nijar, za ta isa a Maiduguri da kuma Abuja a tarayyar Najeriya a rangadin da take yi a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Yusufu Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
Ale,
Iso, mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya ya ba da shawara kan matakan da yace za a iya dauka domin taimakawa wajen shawo kan matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal na da cigaban rahoton.
Mataimakin shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, Sanata Ike Ikorumadu, yace idan ana son a ci nasara ga yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, to dole ne a kafa cibiyoyin yaki da cin hanci da rashawa irin su EFCC da ICPC a dukkan kananan hukumomin kasar nan, jihohin kasar nan da ma yankunan Najeriya. Sanata Ike Ikorumadu ya furta hakan ne a lokacin da yake gabatar da lacca a Jami'ar Ibadan.
Anti-corruption war will never work unless we decentralize it. We need to have EFCC offices in every state and local government. We need to have ICPC offices in every state and local government. Let each state have their own police. We need to have code of conduct bureau and tribunal in every state. So if we have this decentralized, then it means that the fight against corruption will be taken to the grassroots.
Senator Ikorumadu yace yaki da cin hanci da rashawa ba zai yi aiki ba sai an bashi muhimmanci na musamman. Ya kamata a kafa hukumomin EFCC, ICPC a jihohi da kananan hukumomi. Ya kamata a kafa yan sandan jihohi. Ya kamata a kafa hukumar da'ar ma'aikata da kotun musamman a kowace jiha da kananan hukumomi. Idan aka yi hakan, yaki da cin hanci da rashawa zai kankama daga farko kenan, kuma za a cimma burin da aka nufa da shi. Ikorumadu ya ka da cewa idan ba a kafa wannan hukumomi a jihohi 36 dake Najeriya ba, da dukkan kananan hukumomi dake Najeriya ba, yaki da cin hanci da rashawa ba zai kai gaci ba, za a rika yin walawala ne kawai. Anashi jawabin shugaban Jami'ar Ibadan Professor Edowu Olayinka, wanda Professor Ebilorun Ayilari mai kula da mulki ya wakilta cewa yayi. Professor Edowu Olayinka yace sanya kuɗi yana da muhimmanci a fannin ilimi. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara zuba kuɗi ga fannin ilimin don inganta sashen na ilimi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Sai kuma harkokin tsaro da zaman lafiya a Najeriya. Makon da ya gabata aka ba Reverend John Joseph Hayeb da Shekaliru Maraya lambar yabo a babban taron wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da aka gudana a birnin Manila na ƙasar Philippines, domin rawar da suke takawa a yunkurin wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna. A cikin hiranmu da su a wajen wannan taro, na tambayi Reverend Hayeb abin da al'ummar kudancin Kaduna ke bukata gwamnati ta yi na shawo kan hare-haren da ake kai musu da kuma samun yarda tsakanin al'ummar da gwamnati. Sai ya bayyana cewa
a nawan karamin fahimta na gan wani shedanci ne ya shigo a cikin al'umma, yana so ya kara raba hankalin jama'a. Na biyu, na gan ko jinkiri ne ko zance rashin yin abin da ya kamata a bangalorin gwamnati da jami'an tsaro, wanda kamata in akwai mutanen da suke kawo hare-hare to kamata da jami'an tsaro cikin bincikensu sun fahimci su wane ne mutanen nan. In ya yiwu a kama su, ko kuma a kai inda suke a bi su, in ba su daina ba a kama su. Amma tun da ake wannan hare-haren, ba wanda zai iya ce ga kanin wanda yake yi, kuma jami'an tsaro ba su iya ji sun kama mutanen nan ba, domin ba suna zuwa a cikin iska ba ne, mutane ne. To duka wannan ya sa abin sai ka kasa gane shi. Amma wata babban abin da na gane ya zama damuwa shi ne akwai yawan fadin abin da ba shi ba ne, jita-jita a bangalorin duka. Bangalorin al'umma ne, bangalorin gwamnati ne, sai ka ji kawai a faɗa wani abu sai ka yi mamaki wannan cin masu fudin wannan sun sa abin da make faruwa kuwa. To duka waɗannan sun taimaka kawai sun ƙara fitinan maimakon su magance fitinan da kowa zai lura da abin da yake faɗi. Daga jama'a zuwa gwamnati, ina ji ma da a iya zo na teburi ɗaya a fahimci ina za a magance wannan.
To kuna cikin waɗanda za a karrama domin gudunmuwa da kuke bayarwa a yunkurin ganin an samu zaman lafiya da kuma fahimtar juna a jihar Kaduna?
haka.
Ya wato wani karin haske za ku yi game da wannan shirin?
Kungiyar wato tukan yi taron ta bayan shekaru uku ko shekaru hudu. Ga wannan shekara mun da dai muna aiki tare da wannan kungiya tun ma muna aiki a gwamnati. Ga wannan shekara sai aka ce muna cikin wanda aka zaba domin a karama mu domin gudunmawar da muke ba. To a gurin mu mun ga shi kamar kira ne zuwa ga yin aiki. Ana ce mana tunda kuna yi to ku ƙara yin aiki. Abin da za mu ce shi ne mun godewa Allah da mazarafin da mun samu a kira mu a nan wannan kasa a wanda kuma jama'a wakilai ya kasashe fiye da 40 su zo su karama mu. Amma ban abin da mun lokaci ciki shi ne ana ce mana ku koma gida ku ƙara yin aiki domin a samu da wani zaman lafiya.
Na ɓangare abin da zan ce shi ne kamar yadda Rabran ya faɗa wannan karama da aka yi mana ba mu zata ba cewa za a yi mana. So da aka ya zama ƙalubale a gare mu ne yanzu cewa lallai wannan abu da aka yi mana shaida a kai an nuna cewa lallai abin da muke yana da kyau sannan kuma ya zame mana ƙarfin gwiwa. Sannan ko a ina mutane suke kiran da muke mutu shine a zauna lafiya da musulmi da kirista da yahudi da wanda ma bai yadda akwai Allah ba in dai mutum ne. To koyaushe abin da ya kamata mu fara tunawa shine cewa fa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ne. Da aka kamata ya yi mai zumunci ma'ana mu sowa sauran mutane ga baki ɗaya abin da muke so wa kanmu.
Hajiya Namadi Sambo, uwar gidan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, tana tare da ku ita kuma domin wani dalili na daban.
Dalilin da ya sa take tare da mu ita kuma saboda gudunmuwar da ita ma akan gani takan bayar musamman akan shirye-shirye na taimakawa waɗanda suke ba su da galihu sosai. To sai aka shigar da ita a cikin wannan kungiya bangaren mata a matsayin ɗaya daga cikin masu jagoranci da kuma baya bangaren mata shawara na wannan kungiya a duniya.
Banda kasarwa muna da zarafi da za mu yau muna ɗaya daga cikin wanda muka wuce sa wajen ba da kasida ko kuma yin babban jawabi a wannan taro ga yan jaridu da sauran al'umman duniya akan muhimmancin aikin kungiyar da kuma muhimmancin zaman lafiya daidai a taron da limamai da fasoci za su yi. Yanzu da Malam Mara za mu sake samu zo da kyau mu sake bayyana irin gudunmawar mu da hanyoyin da limamai da malamai za su yi da fasoci za su yi wajen ganin an samu kyakkyawar zaman lafiya a duk inda sun samu kansu.
Zo mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira zo mu zauna zaman lafiya.
Yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 10:19 zan ce kenan na Asuba ga maimaicin shirin duniya Amurka.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A ƙasashen Afirka musamman ma a Najeriya akwai kasuwanni da ake ci a mako-mako kuma koda ba duka ba mafi yawancin su sukan gudana ne a yankunan karkara inda 'yan kasuwa ke baje kolin su ga mabukata. A nan Amurka ma akwai kasuwanni da ake ci mako-mako, amma wani abin lura a nan shi ne ba kamar a can kasashen mun Afirka da mafi yawancin kasuwannin ke gudana a yankunan karkara ba. A nan Amurka kasuwanninsu na mako-mako suna gudana ne a tsakiyar biranen kasar. Titin da ake kira 12th Street layi ne da za a iya cewa yana tsakiyar birnin Washington DC babban birnin Amurka, inda ake cin wata kasuwa ta 'yan lambu wacce ake baje kayayyakin ganye da na marmari domin masu bukata. Ire-iren waɗannan kasuwanni ba sabbin abu bane a birnin Amurka amma ga Amurkawa. sai dai ai ya cewa bakon abu ne ga baki da kan ziyarci Amurka musamman ga waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka inda ake cin kasuwannin mako-mako a yankunan karkara. Enes Sirini na ɗaya daga cikin shugabannin da ke lura da wannan kasuwa da ake kiran su Farmers Market a Turanci.
The market has been here for 21 years.
Shekarar wannan kasuwa 21 kuma ma'aikatar noma ta ƙasa ce ke kula da ita. Kasuwar ta kan tattaro manoma ne da makiyaya waɗanda suke kewayen birnin Washington DC kamar daga jihohin Virginia da yammacin Virginia da Maryland da kuma Pennsylvania. Sannan baya ga haka akwai masu sayar da abinci.
Lallai kuwa naga ana ta dafa-dafe a wannan kasuwa ga masu sha'awar su ci abinci yayin da suke sayen kayayyakin lambun da na miya da suka hada da tumatir da albasa da tattasai. Sannan nayi kicibus da wasu ma'aurata biyu da suka shiga kasuwar. Na kuma tambayi abin da ya kai su wannan kasuwa, amma sun fara ne da gabatar da kansu.
I'm Jordan.
Chad.
We just got out of the Holocaust Museum and decided to come over here for lunch. Every Wednesday.
Mun fito ne daga ɗakin adana kayayyakin tarihi na Holocaust. Sai muka ce bari mu tsaya mu siya abinci. Mu baki ne a nan, amma a can inda muka fito, mun kwashe sama da shekaru uku muna zuwa kasuwar manoma, musamman waɗanda suke yankunan mu. Abu ne da muke alfahari da shi.
We love to buy local food, so that's why we go visit the farmers markets.
Muna kuma zuwa ne domin mu sayi abincin gida. Mijinta Chad ya daura akan bayaninta. A irin waɗannan kasuwanni ba wai kawai zaka samu abincin marmari bane na ganye da sauransu. A'a, amma zaka hadu da su kansu manoman kamar yadda Eni Sisirini tace.
The market represents similar products that you'll see at a grocery store except here.
Wannan kasuwa ta hado irin kayayyakin abinci da zaka gani a kantina, amma abu mafi muhimmanci anan shine zaka hadu da manoman da kansu. Zaka iya tambayar su abubuwa da dama da suka hada da yadda suke shuka da yadda suke sayar da kayayyakin su. Sannan da yake manoman daga yanki ɗaya suke, kasuwar na iya zama musu wani dandali na sada zumunta.
Alma Diaz na ɗaya daga cikin manoman da ke kawo kayayyakin su wannan kasuwa. Na tara tana kasa kayan abinci kamar su dankalin turawa da sauransu. Na tambaye ta ko ita take noma waɗannan kayayyakin abinci da kanta, sai ta ce.
My husband, his sister, me and my kids.
Ta ce a'a, da ni da mijina da ‘yar uwarsa da ni da ‘ya’yana muke noma waɗannan kayayyaki. Kayayyakinmu suna da kyau, domin yanzu aka ciro su ba kamar waɗanda za ka gani a kantina ba, waɗanda baka san tun yaushe aka zuba a wurin ba.
To baya ga masu noman kayan abinci da ake shukawa, na kuma haɗu da manoman da ke sarrafa kayan abinci amma na ruwa. Mark da abokanansa sun ƙware ne da sayar da ƙaguwa ta yadda suke sarrafa ta zuwa nau'uka daban-daban.
Crab cake sandwiches.
Muna sayar da curin kaguwa da jatan lande ko kuma shrimps da dai sauransu.
Yanayi na ɗaya daga cikin ababen da ke zama musu kalubale a wannan kasuwa, kuma ba sa shan wahala wajen kawo kayayyakin su cikin birni, in ji Mark.
As far as the weather goes, pretty much the only
dangane da batun kalubalen abin da ya shafi yanayi shine babban abu, saboda a wasu lokuta ana zafi mai tsanani, amma babu wata matsala da muke fuskanta dangane da yadda muke kawo kayayyakin mu daga
gonakin.
Ita dai wannan kasuwa wacce ake ci a lokacin bazara tana gudana ne daga watan Mayu zuwa Oktoba. Ana kuma buɗe rijistar shiga kasuwar ne tun daga lokacin hunturu saboda ai cikakken shiri. Bayanai dai sun nuna cewa yanzu haka a cikin nan birnin Washington DC akwai akalla irin waɗannan kasuwanni har sama da 200. Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani lokaci idan Allah ya kai mu, a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Julie Leathers Gresham, Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad. Kace ziyarce-ziyarce da makaddashin shugaban ƙasar Najeriya Mr. Yemi Osibanjo ke yi a wasu sassan ƙasar nan
Hakan ya nuna inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha. Mr. Osibanjo zai iya tafiyar da jagorancin jama'a a cikin gaskiya da adalci. Sai kuma ra'ayin Nasiru Kainuwa Hadeja. Kai ko cewa kake muna yi wa Osibanjo zato mai kyau. Muna fatan zai daina yin duk wani abu da zai iya kawo cece ku ce a kasar nan har zuwa lokacin da Baba Buhari zai dawo. Allah ya bamu zaman lafiya a kasar mu. Ka ƙara wa shugabannin mu tausayi da ƙaunar talakawa. Ra'ayi na gaba ra'ayin ka ne Abba Sa'idu. Kace shin wai ina kwamishinan ruwan jihar Katsina wato Salihu Madibo yake? Anya kuwa kana ziyarar yankunan mu tun yanzu mun fara fuskantar matsalar ruwan sha. Ina nan gaba? Haba kwamishina, muna yabon ka sallah amma zaka kasa alwala. Sai ra'ayin haɗin gwiwa daga Abdulkadiri Dandan Hakilu da kuma Safara'u Zamani Almajirawa Malumfashi. Kuka ce zaben gwamna Masari da al'ummar Katsina suka yi a gaskiya sun zaɓi tumin dare don bai amfani al'ummar Katsina ba. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Babangida Yusuf na faɗa da Nura Sani Rija. Kuka ce ko shakka babu matakin hana sanya hijabi da mahukunta Maiduguri da ke babban birnin jihar Borno suke neman kafawa san bai dace ba. Domin hakan ba zai hana 'yan ta'adda kai hare-hare ba. Sai dai a bullo da wata dokar, amma wannan dokar kan mu talakawa ba mu yadda da ita ba, da fatan mahukumta za su tashi tsaye wajen yin bincike don tantance mai laifi da mara laifi. Daga ƙarshe muke yin addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Kabir Nasir Sheme. Kace dan Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari. Don Allah ai kokarin yin zaben ƙananan hukumomi kamar yadda takwarorin su ke yi. Don hakan zai ƙara haɓaka mulkin birni da karkara. Da fatan Allah ya sa wannan kira nawa a ganshi da idan rahama. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa. Kafin mu ƙarƙare ga muhimman kanin labarai.
Har izuwa yanzu dai jami'an gwamnatin Donald Trump ba su yi wani martani dangane da karyata zargin da shugaban kasar ya yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama na sata sauraron waya ba a yayin da ake gudanar da kamfe na zaben bara. Mai magana da yawun Obama ya gabatar da bayani a rubuce bayan jerin rubutun Twitter da Trump ya yi a safiyar jiya Asabar na zargin Obama ya yi satar sauraron wayata a Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Nuwambar baran. Wani mai taimaka Obama ya ce zargin da Trump yake yi ya kawai ƙarya ce. Kafafen yaɗa labarai a nan Amurka sun rawaito cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe Litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa Amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin na baya. Ba a samu cikakken bayanin sabuwar dokar ba har ya zuwa daren jiya Asabar, amma duk da haka kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ba da rahoton sabuwar dokar hana tafiyar ba za ta hada da Iraki ba a cikin jerin sunayen kasashe bakwai masu yawan musulmai da dokar take a kansu kamar yadda aka auna. Dakarun Iraki da sojojin Amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin Mosul a kokarin su na kwace wurin da har yanzu yake karkashin dakarun da Ish. Jami'an sojin Iraki sun bayyana a yau Lahadi cewar sun kwace kauyuka masu yawa a yammacin Mosul a sabon yakin inda suke kara kutsawa zuwa bangaren tsohon birnin. Harin ya samu tsaiko a kwanaki na sakamakon rashin kyawun yanayi. Dubunnan fararen hula na guduwa domin kaucewa fadin a kowace rana. Tun lokacin da gwamnati ta fara shiga bangaren yammacin birnin a ranar 19 ga watan Fabrairu, kwamandojin Amurka da na Iraki sun bayyana irin jajircewa da tsananin karfin da ISIS suka yi wajen tsare wurin da yake da muhimmanci a bangaren da yakin ya tarwatsa a kasar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama barin ne ka gaisuwa ta'aziyya ga iyalan Madam Kande Mata Audu, uwar gidan marigayi James Audu wadda ta rasu yau da safe sakamakon rashin lafiya. Allah jikanta ya bada jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da kuma Malam Sidi da injiniyar mu Malam Alda duka suka bada gudunmuwa ga nasara.